gaida sharu Sulaiman jadda jinin maiki a gaida sharu Sulaiman jadda jinin maiki a gaida sharu Sulaiman jadda jinin maiki
a gaida sharu Sulaiman jadda jinin maiki
a gaida sharu
Allah ahadin saraki lam yalid ya amulki bai da kini saraki Allahu ubangijinka aba sarkin saraki Allahu ubangijin harawain hada shawaki
a gaida sharu Sulaiman jaddajin maiki
Allahu amin takarka da da ta gurin maiki garebu mafi kusan ka kamai matsayin maiki amadu madogarar wasu binka gami da aiki awwal shugaban talakan farko karshe maiki
a gaida sharu Sulaiman jaddajin maiki
Ina zaune wata ran cikin shuguni na aiki kun san da sabbu gogi gida da waje da aiki wayoyi na a wata na amo wata na awaki har ma wasu kan tunce mun agogo uba na aiki
a gaida sharu Sulaiman jaddajin maiki
Hango mahiru na tafamo motsa waki Yana ta ahi chikin zokuwa harwa da doki Ganin sadanai yana mai bishara daga maiki Ashe sako ya kawo na jaddajin maiki
A gaida sharu Sulaiman jaddajin maiki
yace mani ala inji sharuji kan maiki sako akaban fada maka awaki da waki in kai ka kugana kuyi sirri da shi a adaki yace masa mai yake so ba shi jinin maiki
a gaida sharu Sulaiman jaddajin maiki
Mahiru yace Allahu a'lam sai maiki abinda kadai na sani in kai ka gurin shakiki in ka yarda abu tafi kafar mu kanwa ta waki in kai ka gurin Sulaiman jaddajin maiki
a gaida sharu Sulaiman jaddajin maiki
Mahiru wayar sa gare ni ta fufadi da waki sannan fa mayar sa gare ni ba ta fado da waki muridi ya fusata ya je gajinin maiki yace da sharu kamanta da ala sana aiki
a gaida sharu Sulaiman jaddajin maiki
yace da sharu idan sarauta a ce kaga sarki idan abatun mukami bacci ku justice shagigi sanan daga nan fahara asarak ba amma an shamaki a galabatin daraja jinin ka jinin maiki
a gaida sharu Sulaiman jaddajin maiki
idan kwabatin waka ake da akwai shariki da akwai sadi musu bahu sun fu amansa zagi akwai su mudassiru in zalaka a ce aiki karabu da shi maulaya nemi wani shagigi
a gaida sharu Sulaiman jaddajin maiki
a bara ka jiji kan annabi da halin waiki ka san haƙuri babbar dabi'a kuma aiki da alƙawariya da roƙon amana a sai waiki a gaida sharo Suleiman jadda jinin waiki
a gaida sharo Suleiman jadda jinin waiki
yace ku uma in ka tarare shi kira da waki sai in taho in samu shi mai gani da waki da mahiru ko ya samu rabo na gamo na kirki na je ga sharo Suleiman mai koyin maiki
a gaida sharo Suleiman jaddajin maiki
sike guri dam kama ana da ako da doki sharuwa a ciki yana bi da bi jama'ar maiki gaba da gabanta aljanya da miki watar lantarki na samu guri ina zaugwadi na ganin shaqiqi
a gaida sharu Suleiman jaddajin maiki
da kansa sharu ya tarbe mun ka shige a daki mu kai sirri mu da shi da bashi fado da baki naga abun abada a samu yabo na baki naga abun ayawa gare shi jinin maiki
a gaida sharu Suleiman jaddajin maiki
Roma abocin kwaljini tamkar saraki sharu mu ta fannoni a addinin maiki sharu mawadacin malami bace kawaki baiwa ta ubangiji ya aje wajinin maiki
a gaida sharu Suleiman jaddajin maiki
Sharu wa addu'ar da kake mani baki da baki ka bani ita rike ta dafa albabu miki a yanzu magauta sun tsane da soki soki ka banda fa'i rike shi jaddajin maiki
a gaida sharu Suleiman jaddajin maiki
sharu ahalam bika ya jinin fatun maiki jini na hasan da husain ji ko kin maiki ya na aliyu jarimi hamshakin sadauki na kama gaba da kaunar kujin siyar maiki
a gaida sharu Suleiman jaddajin maiki
Allah ka tsare mu shiga ka darkon nan na maiki ka sanya mahasada na su zan maka wada gunki fagen fikira ako kamai da su tamkar da jaki zan a saman su kullum suna kubuwa da doki
a gaida sharu Suleiman jaddajin maiki
La ahadi samadi ya sanda na buɗe waki sunanka na sa a farko da zanye wai shakiki nazo karshe marfanta sunanka saraki ta matana rufe da sunanka jalla wa azza sarki
a gaida sharu Suleiman jaddajin maiki
a gaida sharu Suleiman jaddajin maiki gaida sharu Suleiman jaddajin maiki a gaida sharu Suleiman jaddajin maiki
a gaida sharu Suleiman jaddajin maiki